This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake muku magana akan mitoci 22 da 25. A can jamhuriyar Niger, za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya. Ko Nomad, ko Niya FM, ko kuma Dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina kuma a ko da yaushe ta kafar sadarwar internet ta voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Maryam Dauda ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fatan kun tashi lafiya. A shirin namu na yanzu, Ladan Ibrahim Ayawa na tafi da shirin zabe ko nadi, amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga labaran mai karanta Jummai Ali. Jiya Asabar, wani jirgin saman fasinja na kasar Rasha ya fadi a zirin Sana'a, ya kashe dukkan mutane mai tanda 24 da suke cikin jirgin. Kusan dukkan fasinjojin 'yan kasar Rasha ne 'yan yawon bude ido waɗanda suke komawa St. Petersburg daga wurin shakatawar kasar Masar na Sharm el-Sheikh. Wasu 'yan kasar Ukraine guda uku suna daga cikin waɗanda suka mutu. Ya zuwa yanzu dai masu aikin gaggawa sun zakulo gawawwakin akalla mutane 129 tare da na'urorin jirgin da ake cewa black boxes da Turanci, da suka ɗauki bayanan harkokin jirgin, ciki har da maganganun da aka yi tsakanin matuƙa jirgin. Masana zirga-zirgar jiragen sama sun bayyana fatar bayanan na'urorin za su ba su bayanin abubuwan da suka sa jirgin ya faɗi. Ƙungiyar Islamic State ko kuma ISIS a Masar ta yi ƙirarin cewa ita ke da alhakin harbo jirgin. To amma masana sufurin jiragen sama da na soja sun ce hakan ba zai yiwu ba, domin sun ce jirgin yana tafiyar mita 9,100 tsakaninsa da ƙasa kafin ya faɗi. Kuma ƙungiyar ISIS ba ta da makamai masu linzami da za a iya harba, wato da za a iya harba daga wannan nisa. Wani jami'in lura da zirga-zirgar jiragen sama na ƙasar Masar, Hassan Kamal, ya ce binciken jirgin da aka yi kafin ya tashi bai gano wata matsala ba, kuma matuƙin jirgin bai ba da wani bayani kafin jirgin ya ɓace ba. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya ayyana yau Lahadi a zaman ranar makoki a duk faɗin ƙasarsa. Shi kuma sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry, wanda ya fara ziyara a Asiya, ya yi wa Rashan ta'aziyya. Ƙungiyar agajin ƙasar Masar ta nagari na kowa, Doctors Without Borders da Turanci, ta ce akalla mutane 70 ne aka kashe a sakamakon wani harin jirgin saman yaƙi da lugudan wuta a kan wata unguwa da ke cunkuse da mutane kusa da babban birnin ƙasar Siriya a ranar Juma'a. Unguwar tana hannun 'yan tawaye ne. Jiya Asabar, ƙungiyar Doctors Without Borders da ake cewa MSF a taƙaice da Faransanci, ta ce harin da aka kai kan wata kasuwa a unguwar Douma kusa da birnin Damascus ya kuma raunana mutane 550. Ƙungiyar MSF ta ce wani asibiti da ke kusa ta taimaka wajen jinyar waɗanda suka jikkata. A wani labarin kuma, jiya Asabar, jiragen saman yaƙin ƙasar Turkiyya samfurin jet suka ƙaddamar da hare-hare a kan sansanonin 'yan ISIS a Siriya. Wani babban jami'in ƙasar Turkiyya ya faɗawa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa jiragen saman yaƙin Amurka suna kusa domin taimakawa. A watan Yuli, ƙasar Turkiyya ta lashe takobin cewa za ta taka muhimmiyar rawa wajen yaƙi da 'yan ISIS. Jiya Asabar ne kuma Amurka ta ba da sanarwar ƙarin taimakon dala miliyan 100 domin agazawa 'yan tawayen ƙasar Siriya, ƙarfafawa gwamnatocin ƙananan hukumomi da ƙungiyoyin jama'a gwiwa. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce za a amfani da kuɗin wajen ganin cewa ba a rufe makarantu ba, kuma jama'a suna samun ruwa da wutar lantarki da kuma taimakon kafofin yaɗa labaru masu zaman kansu. Kenan tun shekara ta 2012, Amurka ta bai wa 'yan tawaye ko kuma masu hamayya a ƙasar Siriya taimakon dala miliyan 500. Amurka ta ɗauki wannan matakin ne kwana ɗaya bayan shugaba Barack Obama ya ce zai tura kimamin jami'an soja na musamman 50 zuwa Siriya domin agazawa masu hamayya a fafatawa da suke yi da 'yan ISIS. Mukaddashin mataimakin mukaddashin sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya faɗa wa taron ƙonin yanki akan matakan tsaro da ake yi ko kuma aka yi a Bahrain a jiya Asabar cewa Amurka tana ƙara ƙaimin yunkurinta a ƙasar Syria. Shugaba Barack Obama ya yi roƙon samun zaman lafiya tsakanin Isra'ila da Falastinawa. Shugaban ya yi wannan roƙon ne waje wani gangamin tunawa da mutumin da ya sadaukar da ransa domin a samu zaman lafiya, tsohon Firaministan Isra'ila Yitzhak Rabin. Shugaba Obama ya yi wa dubban 'yan Isra'ila da suka yi bikin rayuwar Rabin jiya Asabar a birnin Tel Aviv ta faifan bidiyo kusan shekaru 20 bayan wani Bayahudi mai ra'ayin riƙau wanda baya ƙaunar samun zaman lafiya tsakanin Isra'ila da Falastinawa ya yi masa kisan gilla. Mr. Obama ya ce a waɗannan kwanaki da suke zama masu wuya ga Falastinawa da Isra'ila da kuma yankin gabaki ɗayansa, rayuwar Yitzhak da kuma abubuwan da ya yi begen ganin sun faru har yanzu suna nan tare da mu. Ya ce abin da ya faɗa wa wancan taron gaskiya ne. Ya ce zuwansu domin bikin rayuwar Yitzhak Rabin ya nuna cewa ko tantama babu, mutane suna begen ganin an samu zaman lafiya ba sa ƙaunar tarzoma. Tsohon shugaban Amurka Bill Clinton, wanda ya aiki tare da marigayi Yitzhak Rabin, ya je birnin Tel Aviv shi da kansa kuma shi ma ya yi magana a jiya Asabar. Bill Clinton ya faɗa wa taron cewa mataki na gaba zai tantance ko sun yanke shawara shin shi Yitzhak Rabin ya yi daidai da ya ce tilasta zauna tare da makwabtansu kuma su bai wa 'ya'yansu dama. A wani wuri daban na ƙasar ta Isra'ila kuma jiya Asabar Falastinawa da suke zanga-zanga sun fafata da sojojin Isra'ila a yayin da dubban mutane suka halarci ko kuma suke halartar jana'izar matasan Falastinawa guda 5 a Hebron. Sojojin Isra'ila ne suka kashe su a lokacin da suka daba ko kuma suke ƙoƙarin dabawa Yahudawa wuka. Isra'ila ta riƙe gawawwakin matasan sai a ranar Juma'a ta bayar. To, waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mutane 11 ne aka kashe a ƙasar Pakistan lokacin da jam'iyyun siyasa da ke hamayya da juna suka harbi juna a jiya Asabar a lokacin da ake gudanar da zaben ƙananan hukumomi a lardunan ƙasar guda huɗu. Tarzoma ta ɓarke ne a gundumar Kaipur, arewa maso yammacin Karachi mai tashar jiragen ruwa, babban birnin lardin Sin da ke kudancin ƙasar. Wani jami'in 'yan sandan yankin Muhammad Shah ya faɗa wa kamfanin dillancin labarun Faransa cewa ƙungiyoyi biyu na jam'iyyar Pakistan People da ke mulki a lardin Sin da kuma Pakistan Muslim League ƙarƙashin jagorancin sanannen shugaban addini Pir Sahab Pagara sun yi arangama sa'a guda kafin a gama ko kuma a rufe rumfunan zaɓe. Zaɓen na jiya Asabar shi ne mataki na farko cikin zaɓen da za a yi a matakai uku a lardin Sin da kuma lardin Punjab da ke gabashin ƙasar. Sauran zaɓuɓɓukan wani lokaci a wannan wata ko kuma a watan gobe ne za a yi idan Allah ya yarda. Fiye da mutane miliyan 20 ne suka yi rajistar yin zaɓe a Punjab, mutane kusan miliyan 5 kuma suka yi rajista a Sin. A can ƙasar Turkiyya kuma an kammala shirye-shirye a rumfunan zaɓe kuma 'yan takara sun yi yaƙin neman zaɓensu na ƙarshe a jiya Asabar kwana ɗaya kafin a yi zaɓe a ƙasar a karo na biyu cikin watanni 5. Firaministan ƙasar Ahmed Davutoglu ya yi kira ga magoya bayan jam'iyyarsa ta adalci da raya ƙasa ko kuma ci gaba da ake cewa Justice and Development da Turanci AKP a taƙaice da su fito yau Lahadi su yi zaɓe. Ya kuma bayyana amanar cewa jam'iyyarsa ce za ta zama zakara. Babbar jam'iyyar masu hamayya ta CHP ita ma ta yi gangami a jiya Asabar. Shugaban ƙasar Recep Tayyip Erdogan ne ya buƙaci a yi sabon zaɓe bayan da jam'iyyar AKP ta sha kayi ta yi hasarar rinjayenta a zaɓen da aka yi a watan Yuni da ya ba da mamaki. A saboda haka, Prime Minister Davutoglu ya kasa kafa gwamnatin gamin gambiza da sauran jam'iyyu masu hamayya guda uku da suke da wakilci a Majalisar Dokokin Ƙasar.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, Yanzu kuma bari mu koma gefe guda mu bar ku da Ladan Ibrahim Ayawa ya gabatar muku da shirinsa na zabe ko nadi.
Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin yana kasar Ivory Coast ne, wato Cote d'Ivoire da kuma Tanzania, inda aka gudanar da zabubuka kuma har aka fitar da sakamakon waɗannan zabubukan. Shirin zabe ko nadi ya samu damar zantawa da wani ɗan kasar Cote d'Ivoire wanda ya bi zaben sau da kafa dalla dalla, wato Abdulaziz Sokarate, kuma ya muna bayani daban-daban akan wannan zaben. Domin ko na fara tambayar sa ne, ko ya yaga zaben ya gudana?
Mutane sun fito yadda ya kamata?
Mutane sun fito amma bai kai wannan wani zaben da ya wuce ba, saboda mutanen shugaban kasa Laurent Gbagbo sun ce ma mutane su kasu fita su yi zaben.
To kuma kana ganin su ansa wannan kira? Ba su fita din ba?
Kwarai da gaske sun ansa wannan kira. Mutane su sun ansa wannan kira saboda shi partin Laurent Gbagbo din, kungiyar Laurent Gbagbo din sun kafa a cikin gesa da ke mataimakin Laurent Gbagbo a da. To she tsakanin su shan kai sabani, wasu ba su yadda da shi a fingisan din ba. Tsakanin su she kungiyar nasu ta rabu biyu. To wayanda suka rabu sun ce kan mutane su fita su yi zabe. She dai an dai fita an yi zaben, amma fitan da an kai bai kai wancan zabe da an kai yau shekara biyar ba.
Mutane, hukumar zaben kasan ta ce mutanen da suka fito suka jefa kuri'an. Kun kai kashi 60 na adadin mutanen da za su jefa kuri'an. Kana ganin adadin mutanen da suka
jefa kuri'an? Yau da an tsayar da, yau da sun tsayar da mutum abin da ba su kai kashi 60 ba, sun tsayar da wai kashi 53. To amma mutanen kuma da suka fito lalle sun kai haka na, tunda ni kaina na yi awa biyu gidan zaɓe, bai lalle mutanen da suka fita sun kai haka.
To ya kaga rawar da jami'an tsaro suka taka kuma? Ka gamsu da irin rawar da suka taka?
Yan sanda ba su samu wani matsala ga aikin ba, tunda babu inda an kai wani rikici. Kowa ya je ya yi zaɓen nashi a cikin kwanciyar hankali ne.
Batun kai kayayyakin zaɓe a wurin rumfunan jihar kuri'a sun isa kan kari kenan su?
Gaskiya ne, batun kai kayayyakin zaɓe to babu wani matsala. She dai mutane ransu ya ɓaci saboda bada resistance abun da an kai ya ɗauki lokaci. Mutane na tsammani ko zuwa Lahadin daddare ma an fara faɗi, zuwa Litinin duka a faɗi. To she jiya daddare an ka faɗi, zuwa da safen nan duk an ka gama magana. To mutane sun ga kamar yayi shinkiri, bayan shi babu wani matsala kuma.
So sakamakon da hukumar zabe ta bayar na cewa shugaban kasa mai ci shine ya lashe zaben, watan ka yadda da cewa haka ne lalle ya ci zaben?
Na yadda kwarai da cewa, saboda kaga wayanda suka fito sun kai zaben duk ɗan bayan shi ne suka fito sun kai zaben. Wayancan da su da yake sun ce kan mutanen su fito, don shi mutanen su ba su fito ba. Do kuma ka san shi shugaban kasa Alassane Ouattara, tsohon shugaban kasa da ake kira Henri Konan Bedie, ya kira mutanen shi su goya ma Alassane Ouattara baya. To kuma mutanen shi kuma sun amsa kiran. Mutanen shi sun amsa kiran, sun goya ma Alassane baya.
To yana cikin abin da ya sa Alassane ya nasara ma kenan ashe?
Yana cikin kwarai da gaske, yana cikin abin da ya sa Alassane ya nasara, saboda kaga siyasan kasan nan siyasan kabilanci ne. Siyasan Cote d'Ivoire siyasan kabilanci ne, kowa da kabilan shi.
Sai dai Abdulaziz ya ce ko baya ga samun goyon bayan tsohon shugaban Konan Bedie da Alassane Ouattara ya yi. Abdulaziz ya ce shugaba mai ci ya yi wa 'yan kasar abin a zo a gani, don haka ya sake samun nasara. Ga dai abin da Abdulaziz Sokarate ke cewa.
Saboda kasar na cikin kwanciyar hankali, saboda malam an wahala zamanin wancan sarki shekara 10 da ya yi bisa kan sarauta Laurent Gbagbo. Gaskiya an wahala kasar na, an samu matsala daban-daban. To yanzu shi wannan Alassane Ouattara gaskiya gari kasar na cikin kwanciyar hankali, bayan shi kuma yana aiki. In ka ga kasar yau ga kasar na ci gaba, ana hanyoyi ga kamfas abubin kamfani na budewa, bayan Allah da sun ta yi makaranta ba su da aiki, yau duk suna samun aiki. Don wannan duka ya ƙara bashi ƙarfi da ya lashe wannan zaɓen.
To kuma ba a samu tashin hankali ko ina ba bakin saninka?
Ba a samu tashin hankali ko ina ba. Mutane dai da suna tsoro saboda ana jiran wai a bada resistant a ga abun da zai faru. To an bada resistant shi a yau komi ya komo daidai, da an bada halasa wata ra ya ci cikin 100 ya ci 83, don saboda shi bayan an faɗi magana kuma babu wani rikici da an kai. To masu tsoro wanda da ke tsoro suka sauran gida saboda ka ayi rikici duk sun hito. To yawan ka shiga cikin gari yanzu haka gida nike na fito cikin gari, komi na tafiya daidai kamar kanda an ka saba.
Talaka kabar kuka a kuri'ar kayancinka, in ka rike makaminka ita za ta cece ka.
Talaka kabar kuka a kuri'ar kayancinka, ka rike makaminka ita za ta cece ka.
Yanzu kuma bari mu leka kasar Tanzania, inda can ma an gudanar da zaben shugaban kasa, kuma sun yaba wasu cewa suka yi Allah wadare, domin ko jami'an zabe a yankin Zanzibar sun soke zaben akan abin da suka kira saba ka'idojin zabe da aka yi. To shi yasa ɗaya daga cikin ƴan jam'iyyar adawa ya sa kafa yayin fatali da wannan zaben, domin ko an hirar ɗaya daga cikin shugabannin hukumar zaben kasar Musa Emmanuel Kaweshi a shirin talabijin na muryar Amurka. Kuma ga kaɗan daga cikin hirar, amma kafin wannan hirar ga kalaman shugaban jam'iyyar adawa Edward Lawasa.
The commission is not running this affairs properly, so we are recommending suspension of the whole exercise or a cancellation. We just got some breaking news from Zanzibar that it has been cancelled or postponed. This is the one republic, we may have to follow suit. I am asking Tanzanians to continue being peaceful and that we shall inform them accordingly what is going to happen. We are appealing for peace.
Hukumar zabe bata gudanar zaben nan yanda ya kamata ba, don haka muna bada shawara a dage wannan zaben zuwa wani lokaci ko kuma a soke shi gaba daya. Domin mun samu labari daga Zanzibar cewa an soke zaben su, don haka ina kira ga ƴan Tanzania da su cigaba da zama cikin lumana, zamu sanar da su inda aka dosa nan gaba. An san ƙasar Tanzania ƙasa ce mai kwanciyar hankali, don haka ƴan sanda ba za su takura muku ba idan har kun kasance masu zaman lafiya.
To Mr. Emmanuel, kaji abinda shugaban ƴan adawa yace game da wannan zaben da kuka ce kun yi cikin tsanaki da adalci, me zaka ce game da wannan kalamai nasa?
I'm strongly saying that the commission is quite impartial, but what I can tell you is that whatever is complaining against, he had all the opportunities to put a polling agents in all polling stations in Tanzania. Throughout the country he had the polling agents.
Har yanzu ina kan bakana na batun cewa hukumar zabe ta yi zaben nan yadda ya kamata, domin kuwa ya ga yadda zaben ya gudana. Kuma bari in ƙara da cewa ina sukar lamirin shugaban babbar jam'iyyar adawa Honorable Lawosa na wannan kalamai nasa, domin kuwa yana da dama da lokacin faɗin duk abin da ya ga dama. Amma kuma kar ya manta cewa yana da dukkan dama da yake bukata na aikawa da wakilai a lokacin dukkan rumfunan zaben da ke ƙasar Tanzania, waɗanda daga gare su ne muka tattaro dukkan sakamakon da muka bayyana na jam'iyyun da suka shiga wannan takara.
To me zaka ce kuma game da zargin da ya cewa ƴan sanda sun kame musu masu sa ido 191, kuma suka karbe musu kwamfutocinsu da duk wata na'urarsu ta tattara bayanai game da wannan zaben?
Yes, that's very true. We have been informed by the police that they arrested them. And since it is a police case, know that once the police arrest you, there must be something leading them to arrest you. They won't arrest you for the sake of arresting.
Ba shakka wannan gaskiya ne. ƴan sanda sun tabbatar mana da cewa sun kame su. To sai dai batu na gaskiya shine, idan dai ƴan sanda suka kama ka, to tabbas akwai dalili da yasa suka yi haka. Ba su kama ka domin kawai suna so su kama ka ba. Don haka idan har ƴan sanda suka kama ka, to ba za su rasa madogara ba. Ta dalilin da yasa suka yi hakan, wannan batu ne na ƴan sanda, don haka ba zan ci gaba da sharhi akai ba.
Idan kuma muka koma kan batun masu satar akwatin ƙuri'a, mun samu labarin cewa waɗanda suka sace akwatin zaɓen Chadema an kama su, amma magoya bayan jam'iyya mai mulki ta CCM ba mu ji abin da aka yi musu ba. A nan kuma me za ka ce?
I can assure you that you can go to Iringa right now and you'll find the supporters of CCM in custody as well. Those who took the ballot boxes and ran away, they were arrested. They are in custody. They have been interrogated right now. It is that because it is for the ruling party, it is not that much spread out like the opposition.
Ina tabbatar maka, yanzu ka idan ka je charge office, zaka taras da magoya bayan jam'iyya mai mulki da suka aikata wannan laifi, su ma suna tsare. Dama haka ne, da yake jam'iyyar adawa na cikin wannan batu, nasa kawai ake ji amma ba su cewa an kama har da magoya bayan jam'iyya mai mulki sai dai ita share ƙarya cewa hukumar zabe tana hada kai da jam'iyya mai mulki mu dai a bakin sanin mu mun yi abin da ya dace kuma ina tabbatar maka da cewa duk wanda ya karya doka ko wane ne shi ina ƙara jaddadawa ko wane ne to lallai doka za ta yi aiki a kansa
to ma saware a madadin Abdul Aziz Sokarate da kasar Cote d'Ivoire da ma duk waɗanda aka ji muryoyinsu sai Julie Gresham wadda ta daidaita sautin shirin ni madugon shirin Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
a daidai wannan lokacin kuma ga rahoton mu na musamman
Shekaru kadan da suka gabata ne aka samu ballar kungiyoyin ƴan kato da gora ko ƴan banga ko kuma civilian JTF kamar yadda ake kiran su a wasu wurare domin taimakawa dakarun Najeriya wajen fada da kungiyar Boko Haram wadda ta kwashe shekaru da dama tana ta da kayar baya arewa maso gabashin Najeriya da ma wasu kasashe dake makwabtaka da kasar wata kididdiga dai ta nuna cewa sama da matasa 100,000 a yau ke cikin irin waɗannan kungiyoyi kuma rawar da suke takawa a yaki da ƴan kungiyar ta Boko Haram abu ne da bai misaltuwa kamar yadda Alkasim Abdulkadir wani dan jarida mai zaman kansa arewa maso gabashin Najeriya ya bayyana
daya daga cikin hanyoyin da suka yi wa sojoji zarra shine su mazauna wannan yanki ne saboda haka zaran sun ga ƴan Boko Haram za su gane su wanda hakan yake yi wa dakarun wahala domin mafi yawan su sun zo ne daga wasassan kasar na
to mafi yawan waɗannan matasa kan yi amfani ne da makamai na da da suka hada da adduna da bindigogi na gargajiya da takubba da sauransu amma duk da haka tallafin da suke bayarwa wajen yaki da ta'addanci abu ne da baya buya wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdul Aziz dake Yola ya duba mana tasirin mayakan na civilian JTF a wannan rahoto da za ku ji
tasirin ƴan sakan yafi bayyana ne bayan da mayakan Boko Haram suka kwace garin Mobi har ma suka kafa daular su mai suna Madinatul Islam wato a shekarar da ta gabata kafin daga bisani dakarun Najeriya su sake kwato yankunan da ke hannun ƴan bindigan kuma tun daga wancan lokacin ne ƴan sakai na maharba da ƴan banga da mayan kato da gora ke taimakawa
kafin mu shiga sai da muka tsaya garin Madagali muka daga Qur'ani muka sanar duk wani dan adam da ya san cewa zai shiga yayin mana munafurci a ciki Allah ubangiji sai ya shiga bakin daga kar Allah ya kawo mana shi gida haka muka shiga dajin nan da sojoji sun kai 100 wanda suka raka mu to mun je mun samu nasara akan su na kashewa kan wanda muka kashe kam akalla ne kam ya kai sama da 100
mana da ta haka tsaro da yana maganin lokaci yayin da gwamnatoci a kasashe masu tasowa irin Najeriya za su koma ta dauri wajen amfani da irin waɗannan ƴan sakai domin magance matsalar tsaro da kuma ƴan tada kai da baya Malam Danladi Ibrahim wani tsohon jami'in tsaron farin kaya ne a Najeriya ya ma bayyana irin muhimmancin waɗannan kungiyoyi a yanzu
a gaskiyar magana dama galibi irin waɗannan ƴan sakai ko ƴan vigilanti ne ko waɗansu kungiyoyi na tsaro mu dama a sanin mu su sun fi kusan jami'an tsaro muhimmanci a kauyuka da kuma wurare domin su ne suka san wurare fa su suka san sirrin wurin da wani mugu yake wato makwancin mugu sun fi kowa sani saboda haka zamanin da su ake amfani wani wurin da za su shiga wallahi soje ko dan sanda ba zai iya shiga ba to suna da muhimmanci kwarai da gaske kusan rashin amfani da su shi yasa kake gani kamar a bangaren Maiduguri ne yanzu ake yin waɗansu wai kato da gora da sauransu in ka lura tsarin ciyar da ayyukan su yana da muhimmanci
idan ka duba a wasu wurare kuma asuma ana zagin kan cewa suna wuce makadi da ko kuma a misali suka yi amfani da kana yara abin da ake kira child soldiers da sansu ya kuke ganin wannan batu kuma
eh to ai shine muke cewa wai ana rufe daki da barawo wani sa'i ai ba wai su ƴan sa kungiyar sa kan din da sauransu ba jami'an tsaro ma wani sa'i suna wuce makadi da rawayi tunda zaka ga dan sanda ko soja ya tsare direba akan naira 20 sai sa bindiga ya harbe shi ai ba abin haka ce ba kenan dukkan mu muna barin abubuwan da ya kamata mu yi wajen tsara aiki wajen daukan waɗanda za su yi aikin ba ma neman waɗanda suka cancanta dan ne matsalar din yake sai a je a debo mutane karazube kawai a ce mutun ya zo ya yi aiki in ya shi ne aikin ba a kula da shi ba a tsara masa abun da zai yi to sai kaga ya wuce makadi da rawa ina ganin ne ake samu matsala
to sai dai kuma ƴan sakan na ma danganta kishin kasa da kuma rashin ayyukan yi a matsayin dalilan da kan sa wasu su shiga irin waɗannan ayyuka musamman ma matasa da ke ciki Mr. Young Maris na ma cikin manyan kwamandojin maharba da ke fagen daga a yanzu ya ce suka ma a shirye suke idan za su samu aiki to amma ko ya fara ne da matsalolin da suke fuskanta a yanzu
muna neman taimakon mukara jama'a mukara ma su mu sake zuwa sosai sheshe mun sa ma bai sheshe da dan kudi Allah ya saka na ci abinci ya zai kyau za mu ji dadi sosai za mu gode mushi taimakon muna neman kenan da kuma sayan cartridge bakin baya tun burge commander na nan sun kira mu da baki ne sun samu daga Abuja mun sana musu mun ce to duk abin da ake a siyasance na bari baya, amma duk abin da ya taso a duniya a kasa duk kauyukan na ya da yan sanda da sojoji mu ake kira kuma mun je mun kira sa mun dawo gida ka da amanta da mu mun ce ta koyi abin da ake ce SAS na ba ta ba tana da mahabi ba amma muna roƙon gwamnati ta sa ido domin su duba taimako da muna so su yi mana a da kowa suna suka yi makaranta cikin mu su dan taimake su a dai mun a dan ba su aikin yi wayan su ba suna neman sojoji ma duka suna so su yi amma ba su samu kuma muna roƙa da dan taimake muna da yara da yawa wanda su yi makaranta
to sai dai kuma wani hanzari da ba gudu ba irin wannan aiki na yan sa kan shine mamakomansu bayan kammala yaki da masu tada kai baya to kowane illa hakan ke da shi haila yaudi ga tsohon jami'in tsaron malam dan ladi ibrahim
saboda haka kuma akwai bukatun idan wadannan an yi amfani da su to ya kasance kuma fa bayan an gama an ci nasara kada fa a watsar da su domin gaskiyar magana su suka san sirrin abin din to idan ba ku yi amfani da su ba suna iya saki zuwa kuma su lalata abubuwan da duk gwamnati ta tsara domin sun san sirrin abubuwan din shi yasa kake gani kamar koda irin masu cintiri a cikin gari da daddare su irin waɗannan kungiyar sa kan nan sun fi muhimmanci dan in aka hadu da kai za su tambaye ka kai waye kai dan gidan waye daga wani unguwa kake ko daga wani wuri kake maimakon dan sanda da ka dauko shi daga wata jiha bai san tsarin wannan garin ba bai san mutanen ba aikin zai masa wahala amma yan sa kai din nan su zaka ga cewa sun san ka sun san inda ka fito sun san ma sirrin tarihin iyalanku gabaki daya to kuma kaga idan aka gama aka ci gari aka zo aka watsar da su to fa lalle akwai matsala
a kullum dai jami'an tsaron Najeriya kamar ce kofar su abu take ga duk wanda yake son taimakawa musamman ma na bada bayanai kanar Sani Usman kuka sheka dake zama mukaddashin kakakin runnan sojin kasar ya ma bayyana irin hadin kan da suke bukata
dan haka ne muke kira ga jama'a cewa su ci gaba da taimaka mana da bayanai na sirri inda duk yan ta'adda na Boko Haram suke ko kuma suka ga abin da ba shi kenan ba su sanar saboda burin wannan hafsan hafsoshin kasa na Najeriya shi ne soji su tsaya ga aikin su sannan kuma ruka kai dauki na gaggawa ba kamar yanda aka saba ba shi yasa a turance yake kira professionalism and responsiveness
Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz to ganin irin rawar da mayakan na civilian JTF ke takawa musamman ma a baya-bayan nan wasu na ganin akwai bukatar a tallafa musu tare da fara share hanyar yadda za a yi da su idan aka kawo karshen yaki da ƴan kungiyar ta Boko Haram.
Karshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu rufe shirin namu na yanzu, bari mu dawo muku da takaitattun labaran duniya.
Wani jiya asabar wani jirgin saman fasinja na kasar Rasha ya fada a zirin Sanai ya kashe dukkan mutane mai tanda 24 da suke cikin jirgin. Kusan dukkan fasinjojin 'yan kasar Rasha ne da ke yawon bude ido waɗanda suke koma St. Petersburg daga wurin shakatawar kasar Masar. Wasu 'yan kasar Ukraine guda uku kuma suna daga cikin waɗanda suka mutu. Ƙungiyar agajin kasar Faransa ta nagari na kowa Doctors Without Borders da Turanci ta ce akalla mutane 70 ne aka kashe a sakamakon wani harin jirgin saman yaƙi da lugudan wuta akan wata unguwa da ke cunkushe da mutane kusa da babban birnin ƙasar Siriya a ranar Juma'a. Unguwar tana hannun 'yan tawaye ne. Jiya Asabar ne kuma Amurka ta ba da sanarwar ƙarin taimakon dala miliyan 100 domin agazawa 'yan tawayen ƙasar Siriya, ƙarfafawa gwamnatocin ƙananan hukumomi da ƙungiyoyin jama'a gwiwa. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce za a amfani da kuɗin wajen ganin cewa ba a rufe makarantu da sauran abubuwa ba.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawo muku da wani sabon shirin. Kuma a lokacin za ku ji shirin nagari na kowa wanda Sahaba Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.